wannan fa ba suna fa wallahi inda fa umoye
hello
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 yawa kinafin ne kinafas ne mu yan kinafin ne
kai kinafin
eh
to menene
ha ba kana da shanu ba
eh akwai
da mata
eh akwai duka
da yara ba
eh
to za ka kawo miliyan 10 ko kuma mu zo mu sace su
naira mi hokkata to kondala ba zan baku ba
bala dai ka bar ba
shi aradu yan iska kuna shikin gari dama sai kuna bata fulani kai ni fa dama ina ji haushin ku fa aradu kuna bata sunan fulani a shikin jeji sai ashe sune suna yiki mashin ƙarya ne
aradu yanzu dai ba za ka kawo kudi ba
kenan ba naira ba zan bar kai ni ma fa dan iska ne
to za ka
ana masara 2000 sai shi uwar ku aradu
ba
ku dauka ni din ko ku dauka matan mu sheki ya mai idon kwankwala kai to anani fa da lalle fa aradu ina jua rin kamarwa